吧唧，没养狗呀。wata kungiya mai fafutukar tabbatar da adalci da mulkin karba karba a jihar Kebbi tana ganin lokaci yayi da za a kawo ƙarshen mulkin yanki daya da ke samar da gwamna a jihar tun lokacin dawowar mulkin demokradiyya a shekara ta 1999 Jama'a assalamu alaikum. A farkon makon nan ne wata kungiya mai fafutukar ganin an baiwa yankin Kebbi ta Kudu damar rike mukamin gwamna a karon farko tun dawowar mulkin demokradiyya a shekarar 1999 ta gudanar da wani babban taro a garin Zuru ta jihar Kebbi inda ta jaddada bukatar ta na samun damar yin gwamna a yankin da ya kunshi manyan masarautun Zuru da Yauri musamman wannan karon daga masarautar Zuru. Masu fafutukar dai na korafi ne akan yadda yankin Kebbi ta tsakiya ko kuma musamman masarautar Gwandu da ke birnin Kebbi ta yi kaka gida wajen mulkin jihar ba tare da baiwa sauran yankuna ko masarautu irin wannan damar ta demokradiyya ba. Abdullahi Lamba dan masanin Yauri kuma kwamishina a hukumar kula da ma'aikatan gwamnatin jihar shine kakakin kungiyar ta fafutukar.
Abinda muke nihi yanzu idan Kebbi Central ta yi gwamna Kebbi ta tsakiya ta yi gwamna, Kebbi ta arewa ana iya ba ta dama, idan Kebbi ta arewa ta yi gwamna ana iya ba Kebbi ta Kudu dama, wa zai dauka wa za Allah zai ba Allah da ya sani. Abinda muke bukata tunda mun ga Niger ana yi, ai kaga can Kure yayi daga zuwan A, Talba yayi daga zuwan B, yanzu Abubakar Sani Bello ke yi a daga zuwan C. In mun je Sokoto Bafarawa mai girma gwamna Bafarawa yayi daga Sokoto ta gabas, maga takarda yayi gwamna daga Sokoto ta tsakiya, yanzu Aminu Tambuwal ke yin gwamna daga Sokoto ta yamma. To wannan abin in ku duba ko je ka tsina haka za ku iske ake yi, in kun je ka duna haka ke abin da ai yanzu wanda suka yi gwamna kun sani na sani. Mai girma Muhammad Adamu Aliyu Shehuwar gwamna ya shekara 8 daga Kebbi ta tsakiya, sai aka dauko Sa'idu na samu dakin gari daga Kebbi ta arewa, kaga babu wanda ya gwamna daga Kebbi Kudu. Ai muna ganin mutanen Kebbi Kudu ta Kudu suna da daman su ma a ba su dama,
amma wannan al'amari ne na siyasa kuma na nuna ra'ayi da sha'awa. Shin waɗannan bangarorin to shin su sun fito ne sun nuna sha'awa kamar yadda yake tanadi a demokradiyya ba a ba su damar bane ko kuwa?
Wato abinda muke so akwai abinda mutane kan ce abinda ake cewa sanity, komai na so a tsarkaka shi kuma a ga an ta yan uwa tsintsiya madaurin ki guda. Idan yanzu aka shihida wannan adalcin wanda aka ce yanda dan Kebbi Central ke da dama, haka dan Kebbi ta arewa ke da dama, haka dan Kebbi ta Kudu ke da dama, kaga an shirya shi ba tare da yan gugurmaya na a ce a'a wani na ja da wani ba.
Wannan magana da kake akwai mataimakan gwamna da dama da suka fito daga waɗannan yankuna waɗanda suka tafi tare da waɗannan gwamnonin da kan lissafa, ba ka ganin kamar an yi raba daidai ganin cewa an ba da waɗannan mukamai da kuma yan majalisun dattawa da sauransu?
Ai ba mun ki ba, amma kai da kanka ai ba ka cewa ka haɗa kujerar gwamna da mataimakin gwamna. Abinda muke nihi kujerar gwamna misali me zai hana ta zagaya kowa ya samu illan me ke ga mutanen jihar ga Kebbi ta Kudu, mi illan me ke ga mutanen jihar Kebbi ta Arewa.
Akwai lokacin da yan wancan yankin suka yi bambantawa ta karkashin wata kungiya da ake kira Areda, inda aka yi babban gangami da kuma duk irin wannan yunkurin, amma daga karshe abin sai ya zama kamar makaɗi ya faɗa. Ba ka ganin wannan ma watakila wani tasiri kake ganin zai?
Eh, to duk abin da kenan babu wanda ya gagari Allah. Allah ya san manufarmu, abin da za mu yi ba mu yi ne don wani ba, in kuma akwai wanda ke labarin wani dan takara ya dauki nauyin mu ko ya tsaye da mu ya zo ya faɗi kowa ne, mu ba zaman dan takara muke ba, muna duban a raba abin ga kowa ya samu, kowa ya shiga a yi da shi, kuma a ba kowa a yi mu kowa adalci. Adalci tunda ita kanta jihar mun ce Kebbi State the land of equity, abinda ko equity shine in an ba albasa ruwa a ba yalo. Mu a halin yanzu kiran da muke yi namu ne na tahiyar APC, abinda PDP ke yi jam'iyya ce daban, ba mu san manufarsu ba, ba mu san aikinsu ba, amma mu dai muna kira ne mu mu shihida mu kan mu adalci mu yan APC.
Kuna tabbacin kuma jam'iyyar ku ce za ta koma kawo gwamna a jihar Kebbi?
Ai Allah da yake sanin gobe, duk wanda ya ce maka ya san za a yi sallar la'asar, yanzu aka gama sallar azzafar, duk wanda yace da shi za a sallar asar a ƙarya yake Allah da ya sani
to me yasa baku sawo wasu jam'iyyu ba waɗanda su ma Allah na yasa su ci gona
a'a idan muka dauko jam'iyyu za a ga kaman an dauki abin da wani manufa amma mu muna so in muka tsarke kowa kowace tsutsuku gan gidansu yake jam'iyyar mu muke so a tsarkake
to sai dai wannan ba shine karo na farko da ake samun irin wannan hankorin a jihar ba domin kuwa yan shekarun baya ma hadakar yankunan Kebbi ta Kudu da ta Arewa sun hada kai waje daya a fafutukar ganin cewa ya kamata yankin na Kebbi ta Tsakiya ya zakuda haka nan domin baiwa sauran yankunan biyu damar yin gwamna a jihar tsohon mataimakin gwamnan jihar Suleiman Muhammad Argungu wanda kuma shine shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar a halin yanzu shine ya jagoranci waccan fafutukar ta farko to amma yana ganin da akwai gyara a wannan sabuwar tafiyar ta yanzu
na farko dai ina son jama'a su yi la'akari da dalilin da ya samu a kirkiro jihar Kebbi da yarda da amincewa akan masarautun ne hudu ma'ana Gondo Emirate Argungu Emirate Yauri Emirate da Zuri Emirate dukkan su a wannan lokacin nan sarakunan mu da shugabanni sun yarda sun ittifaki na cewa suna son a jihar Kebbi kuma da headquarter a birnin Kebbi na biyu kuma bayan waɗannan lokuta an zo lokacin siyasa ina so kuma jama'a su yi la'akari da cewa kundin tsarin mulkin Najeriya har yanzu bai ba da damar da wani zai iya takara ko da councilor ne karan kanshi ba ma'ana independent candidate dole sai ya ƙarshen jam'iyya to shi yasa mu a wancan lokacin da muka yi wannan mun yi la'akari da abin da na faɗi na farko ma'ana mun jawo sarakuna duka guda hudu da kuma ƙungiyoyi waɗanda suna da rajista kuma sananni ne a jihar Kebbi da Najeriya ma'ana akwai Gondo Emirate Development Association Geda akwai Argungu Areda akwai Yeda akwai Zeda to duka sai da muka yi la'akari da cewa waɗannan ƙungiyoyin da muka wakilta waɗannan masarautun ne kuma tare da sanin shugabanni da sarakuna don mu tabbatar da cewa abin nan ba mu yi shi bangare guda ba haka kazalika dole sai da muka sanar da gwamnati mai ci a wannan lokacin nan ma'ana gwamnatin Sa'idu Ɗakin Gari haka kuma mun yi ne muka dobo daga cikin kowane jam'iyya da ke akwai don kada a ga da cewa yan jam'iyya guda ne ke son su yi wannan wani abu wanda wanda bai fahimta ba zai iya bada wata ma'ana to amma yanzu nan ni ina jin kamar gare ku ku ne na biyu nake jin cewa an yi irin wannan taro ni dai kaga dai dan kasar Argungu ne kuma dan Areda ina cikin shugabanni sa'annan kuma ina cikin shugabanni na dattijawa na jihar Kebbi na uku kuma yau a matsayina a cikin wannan gwamnati kuma ya kamata a ce duka a hidda haƙƙin bangarori daban-daban domin a hidda haƙƙin kowa don ba wani wanda bai son ayi adalci ga al'ummar da yake wa jagoranci kuma in aka dawo aka bude ta na yi imanin da cewa ba za ka samu mutum ɗaya ba wanda ba zai so a yi irin wannan adalci ba domin makwabtanmu jihar Sokoto makwabtanmu jihar Niger tun da aka fara wannan demokuraɗiyya a shekara ta 1999 har yanzu nan karɓa-karɓa suke yi so saboda haka ba wani abu ne sabo ba abinda ake so dai shine jama'a su gama hankulansu kuma su yadda za su yi abin da tsakani da Allah ba a yi bangare ba ko a ware wani gehe ba
to amma wannan na iya ganin cewa watakila a halin yanzu ba za ka goyi bayan wannan fafutukar ba ganin cewa kana cikin gwamnati a yanzu
ai kamar yadda na faɗa ba maganar gwamnati ai ga yadda nake magana ina goyon bayan a yi adalcin karɓa-karɓa ba kuma wai cewa gudan ina cikin gwamnati ba za mu yi daina maganar karɓa-karɓa ba a'a yin karɓa-karɓa ai shi yasa na ba da misali da cewa makwabtanmu a jihar Sokoto da makwabtanmu a jihar Niger ai duk suna karɓa-karɓa kuma shine adalci kuma har yanzu mu a jihar Kebbi ni ina ɗaya daga cikin mutane waɗanda ke kira ga wannan ɗin amma abin da nake faɗi shine kada a bar kowane ɓangare a baya a jayo kowa da kowa domin abu ne wanda ba mutum ɗaya ke iya yi ba
a ƙarshe kana ganin wannan fafutukar za ta iya nasara nan gaba
za ta iya nasara in jama'a su haɗa kawunansu an cire son zuciya
to a makwabciyar jihar Kebbi kuma wato jihar Niger wata baraka ta kunno kai a babbar jam'iyyar adawa ta PDP wadda ta kai ga wani sashen 'yan jam'iyyar dakatar da tsohon gwamnan jihar Babangida Aliyu duk da yake dai wasu magoya bayansa sun ce ba za ta tabo ba to amma saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa za mu kawo muku cikakken bayani godiya ga wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari Cuba Hero Diodoni ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.